stick, a stone. It's the end of the road. The rest of us, a sliver of glass. It is life, the sun. It is night, it is dark when it blooms. The fox in the brush, a knot in the wood. The wind, a cliff, a fall. A scratch, a lump, nothing. It's the end of the slope. It's a beam, it's a void. It's a hunch, it's a hope. Waters of March. It's the end of the strain. It's the joy in your heart. The funk, the beat of the road. A slingshot stone. A fish, a fight, a bet. The range of a bow, the bed of the well face. It's a loss, it's a find. A spear, a spike, a point. The end of the tale. A truckload of bricks in the soft morning. The dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's the mumps, the plan of the house. The body in bed and the car, the god. A float, a drift, a flight. A wing, a hawk, a quail. A riverbank talks off the waters of March. It's the promise of life. A blink, a buzzer, sudden stroke of night. A pin, a nail, a riddle, a wasp, a stain. A pass in the mountains as the shelves row three shadows of blue. And the riverbank talks of the waters of your heart, in your heart. A stick, a stone, the end of the lone road. A sliver of glass, alive, the sun. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of your heart, our heart. Oh, ba da 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 da